الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبو دجنجنا ودبو دياس تبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun mu na littafin talkhis ahkamul janaiz na al-sheikh al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi wanda yau muna ranar Laraba yammacin ranar Laraba wanda ya daidai da 2 ga watan Jumada kula Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda ya daidai da 15 ga watan November wata na 11 miladiya ta 2023 a darasin da ya gabata mun tsaya karshen baban da malam ya kawo mana bayani game da abin da ya shafi wato siffar sallah ta jana'iza wanda mun gani yanda ake yin sallah ta jana'iza yanda ake yi magawa sallah da yanda ake yin kabbara da kuma idan an zo addu'o'in da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa wato wasu daga cikin sahabbai sannan malamai suke cewa ba laifi mutum ya kara da dukkan addu'ar da ya zamanto ya iya inde zai nema ma wannan mamacin gafara ne wanda a ƙarshe malam ya kawo mana wasu sigogi guda 4 wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana yi ma mamaci lokacin da wato ake yi mishi sallah irin su Allahumma ghfir lahu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzlahu wa wassi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار دا سورة سيغا وجن قداهد كومة قداهد وانا مالا يكاو منع wato a cikin wannan littafi da mas'ala ta 87 da malam ya yi mana bayani shine game da wato rishin halaccin yiwa gawa sallah a wasu lokuta da malam yace la wala tajuzu salatu ala aljanazati fil awqati thalatha allati tahrumu salatu fiha illa lidarura li hadisi Uqbah bin Amir radiyallahu anhu malai yace akwai wasu lokuta guda 3 wanda sallah ta haramta akan wannan lokuta to wannan lokuta kuma ba a so a zamanto an binne mamaci a wannan lokaci shi ma da hadisin Uqba dan Amir yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma yace salasu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanhana an nusalli fihinna aw an naqbira fihinna mautana wato wasu lokuta guda 3 wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani sahabbai da su yi wato sallah a wannan lokuta haka kuma su je su binne mamatansu wato a wannan lokuta lokaci na farko yace lokacin da rana zatta hudo har sai ta dagu wato da wani ɗan mintika haka kuma lokaci na biyu shine lokacin daidai zawali lokacin da rana ta zo tsakiya shi ma wannan lokacin bai halatta a yi sallah bai halatta ya zamanto kuma an binne mamaci lokaci na uku kuma shine lokacin da rana ta zo daidai kwaduwa shi ma wannan lokacin bai halatta a yi sallah bai halatta a binne mamaci illa lidarura kamar yadda malamai suka ce za mu zo mu yi ƙarin bayani kenan akan wato wannan malam a gaba zai ƙara kawo mana bayani akan wannan idan lokaci ya bada. Kinan sai dai inda rura ta bada cewa sai dole an binne mamaci a wannan lokaci. Misali kai ne ko kuma irin sojawa wanda suke huta fagen daga ana yaƙi, misali kuna tare da wani an kashe shi ya rasu kuma daidai wannan lokacin ne, kuma idan ba ku binne shi ba a wannan lokacin kuka gusa daga wajen, la'alla kuma a kawo muku farmaki a wannan lokaci kuma a gama da ku. Kenan kaga a wannan lokaci wato dole zamanto darura ce ta kama, dole ku binne wannan mamaci sannan ku yi gaba dan ya zamanto kun tsira da rayuwar. Ko kuma makamantan irin haka, irin wani ana tahiya misali, da su yama irin wanda suke tahiya Sahara, an tahi masu tahiya Libya ko kuma Aljazair, wanda la'alla a tawagan nan da ake idan aka ce a yi jinkiri la'alla ko hanya ta ɓace muku ko kuma wani abu makamancin haka. To haka da masallai wanda dai mutum darura zata kama dole wato wannan lokacin ya zo, kuma dole sai an binne wannan mamacin dan ya zamanto an tsirar da rayuka ko wani abu makamancin haka. To wannan malamai suke cewa babu laihi wato ana iya wato a binne mamaci kenan. Yau za mu tashi kenan sabon wato fasli da malayi mishi lamba ta 14. Malayi yace addafnu wa tawabi'uhu, wato binne mamaci da kuma abubuwan da suke biyowa ko kuma suke da alaka da binne shi mamaci. Kamar yadda mun sani dama wannan littafin kan hukuncen jana'iza, wanda idan ba kuma ta ba tun farko mun gani tun lokacin da mutum bai da lahiya ya ya kamata a yi mishi. To har an zo muka zo aka mishi wanka, yanzu an binne shi, yanzu afwan an yi mishi wanka, an yi mishi sallah, za a binne mamaci. Sai malaha yace a mas'ala ta 88 yace wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafira, yace wajibi ne ya zamanto an binne mamaci walau kana kafira, koda ko ya kasance kahuri ne, koda kahuri ne ya mutu, to wajibi ne akan al'umma wato su binne mamaci saboda alhurmar wato yanda take ta mutum. Wani yana iya cewa wannan ai kahuri ne, yana da bambanci binne shi da binne musulmi kamar yanda zan mu zo wato mu gani. Malam yace wa fi dalika hadithani, wato akan wannan kuma akan wajibcin wato binne mamaci koda kwa ya kasance kahuri ne barantana a ce musulmi ne, akwai hadisai guda biyu. Al-awwal yace na farko an jama'atun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga da yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, minhum abu talha al-ansari, daga cikin su akwai abu talha al-ansari da zan tabbata gare shi, yace wasiyahu lahu, sannan wannan siyakin da zai kawo mana hadisi na ruwaya abu talha al-ansari ne, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara yawm badrin bi 24 rajulan min sanadid quraish, wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a ranar yakin Badar, wanda yakin Badar shine yaki na farko da aka yi a musulunci, dan mamanta ba karatun sira anan ya gabata cewa yakin Badar shine farkon yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya huto, wanda Quraishawa a gurguje ir na Quraishawa sun zo daga kasuwanci, annabi sallallahu alaihi wasallama suka huto dan a tare wannan tawagar tasu, wanda ba a huto ba da niyyar yin yaki da farko. Da Quraishawa suka ji labari aka tura musu labari, sai suka huto dan su kare dukiyarsu. To kuma wannan tawagar ta kasuwanci da ta zo kuma sai ta sauya hanya, alhamdulillah suka zo suka ji labari cewa dukiyarsu ta tsira, sai suka ce a to wasu suka ce to mu koma, wasu suka ce a sai mun je Badar, an yi shagali na ƙasa da ƙasa, sai an yi shagali na ƙasa da ƙasa, ba san ba a nan ne ko za a yi shagali na ƙasa da ƙasa. To annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbai su ce 313 a watar baya suka huta, a cikin su dukan mutane nawa ne masu takobi, ba huta ba dan yaki, an huta ne kawai sariya ce haka. Sai aka zo kuma sun suka gamu da su mushrikai wanda suka huta wajen mutum 1000 ko da 'yan ka, annabi sallallahu alaihi wasallama anan aka gwabza, to anan ne kuma dai Allah subhanahu wataala ya ba ma musulmi nasara aka fatattake manya-manyan Qurayshawa manya-manyan kafuran aka fatattake su a lokacin shi yasa anan mallan yace maka min sanadiri Quraysh daga cikin manya-manyan su jagororin su wajen mutum 24 annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni fajuru bi arjilihim aka janyo su da kawahuwan su kawa ake kamawa a ja kaga za abin ne kahuri kawa ake kamawa a janyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da aje janyo su yace fa quzifu fi tawa min atwa'i badarin khabithun mukhabbath yace sai aka jiwa su a cikin wata tsohuwar rijiya daga cikin rijiyoyin Badar wanda take lalatatta mai lalatarwa wata tsohuwar rijiya aka samu aka je aka zuba su kaga kenan an binne su yace illa ma kana min Umayyah bin Khalaf ba'dhum ala ba'd kawa haka aka ji shashin sa akan shashi aka ji wasu ba ce ba a mu musulmi idan za binne mutun yaya ki sai an maka wanka an yi likkawani an je an yi rami a daidaita ramin kamar yadda zan mu gani sannan tukun a zo a sanya ka ana ma addu'a to su wannan kawuran da annabi ya umarni duka a janyo su da kawawan su kawai ya mutu aka janyo kawai shi kawai aka je aka jofa shi rijiya wata tsohuwar rijiya wadda take lalatatta to haka sai mala yace illa ma kana min Umayyah bin Khalaf sai abinda ya kasance na Umayyah dan Khalaf fa innahu in tafakha fi dir'ihi fa mala'aha saboda shi Umayya ya zamanto kahin a zo a binne shi ma har ya kumbura ya cika wato rigar yakin shi ya cika rigar yakin shi fa zahabu yuharrikuhu fatazayala sai suka je dan su janyo shi shi ma aje sai ya fara ciccirewa deja ya fara ciccirewa ga wata guri ce ko yace fa aqawuhu wa alqaw alayhi ma ghaibahu min at-turab wal hijar da yawar ciccirya anan sai aka gaggama shi anan aka zuzzuba mishi kasa da duwatsu kawai aka binne shi aka ran to kaga wannan hadisi na farko da malam yana ya kawo mana yana mana nuni akan mi cewa hatta da gawa ta kahuri ana binne ta amma ba irin bindewa yadda ake wato ma gawa ta musulmi saboda shi musulmi gawar shi da yayin lokacin yana rai da lokacin bai da rai tana da kima nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yana cewa kariya wato kashin mamaci musulmi lokacin da ya mutu kamar ka kariya shine yana raye idan kaga kima ka zo ka ce mutun ya mutu ka caka mishi wuka ko ka yanka shi kamar yana raye ne ka mishi wannan shi yasa idan mutum ya mutu in ba da rura ba ta sa za a yi wani abu ba a ko jikin shi ba a taba mishi jikin shi duk da fiqhu akwai irin idan ka duba cikin abin da ya shafi askari mukhtasar ya kawo magana ta idan ya zamanto mutum ya mutu lokacin da ya mutu misali da ya lanshi sai ya hade wata dukiyar shi ta zinare ko wani abu yadda da yadda sai ya hade ta to ya ne za a yi da wannan duke zuwa za a yi abin ne shi ya mutu ne ya bar iyallai to da ban suna fatan Allah menene Allah kada giwa a shana ma giwa ta ba da shana ma to da yaji haka nan sai ya tattara dukiyar da shi sai ya cinye sai ya hade da sai ma irin zamanin da a dauka zinare ne gare su da wannan kawai ya hade su to malaman fiqhu suna da magana wanda suka ce in dukiyar ta yawaita ana iya ofere a hujjota to kaga wannan duka yana nuna ma mene kima ta gawa ta mutum musulmi lokacin da ya mutu da lokacin da yana raye duka yana da kima to sai hadisi nabi malam yake cewa an ali radiyallahu anhu qala daga Ali ya ra Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lamma tuwfiya Abu Talib lokacin da Abu Talib ya rasu wane ne Abu Talib riwaya Ali waye Abu Talib Ali bin Abi Talib kenan lokacin da mahaifin shi ya rasu saboda Abi Talib ammin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne baban Ali wanda ya kama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka mishi a wajen wato abin da ya shahi tayyid da addinin musulunci amma dai a ƙarshe Allah bai kadarta ba zai shiga musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wato yana kiran shi da ya ce la ilaha illallah ya samu da wannan kalma ya samu ceto a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manya-manyan Qurayshawa suka zo zabe suna yanzu kai addinin yaran zaka shiga addinin na yaran na wannan sabon addinin da yazo an ce kaza shine zaka shiga karshe dai Allah ya kadarta mishi haka yace yana kan dinin Abdul Muttalib shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ana Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace zai roƙa mishi ubangiji subhanahu wa ta'ala matukar ba a hana shi ba to kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace ai bai dacewa ga annabi da mummunai an yastaghfiru lil mushrikina su ringa gafarta ma mushrikai su ringa nema musu gafara yace walau kanu ulil qurba ko da ku sun kasance makusanta ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kenan ka gani annabi ya so ya shiga musulunci to lokacin da ya mutu Ali yake cewa ataitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace nazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qultu nace mishi inna ammaka ash-shaykha ad-dall yace lalle wannan ammin naka ina kace am alalauci shine wan mahaifi ko kanan mahaifi yace ad-dall wanda yake fadacce kaga Ali daga shi ya san ba akan jinin musulunci yake babu kara ce ai kawai batacce yace kadimata yace hakika ya rasu ya mutu faman yuwarihi wa zai je ya dauki wanda za a binne shi kaga addinin musulunci ka gani addinin musulunci he ne yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace mishi izhab fa warihi yace shi ka binne shi thumma la tuhdith shay'an hatta ta'tini yace sannan kada ka aikata komai har sai ka zo waje na in ka binne shi fa qala sai Ali jidda haka ne yace ya rasulullah innahu mata mushrikan ya mutu fa mushriki ba musulmi ba annabi yace izhab fa warihi ka je dai ka binne shi qala Ali yake cewa fa waraituhu thumma ataitu yace sai je ya binne shi yace sannan ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa qala annabi sai yace mishi izhab faghtasil to je kai wanka thumma la tahdith shay'an la tuhdith shay'an hatta ta'tini sannan idan kai wankan kada ka aikata komai ka zo waje na inji annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala qala faghtasaltu ali yace sai naje nayi wanka thumma ataituhu sannan ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yake cewa fa da'a li bi da'awatin ما يسرني ان لي بها حمر النعم وسدودها yake cewa da yayi wankan nan yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mushi wata addu'a yace wallahi wannan addu'a da ya mushi yanda ya ji dadin ta ya hiye mushi a bashi jajayen raƙuma manya a ce jajayen raƙuma irin wannan lokacin in zaka yi mu saboda a zamanin su babban abin hawa shine raƙumi a ce ja kuma wanda ya koshi shine babban karshe matakar abin hawa a yanzu a nan zamanin mu matakar abin hawa menene eh jirgin sama ko to yayi a bashi jirage wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi yace wa kana aliyun qala yake cewa wa kana aliyun idza ghasala almayyit ightasala sai ali ya kasance idan ya wanke mamaci shi ma sai yayi wanka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yi mishi wannan abin da ya faru da wato mahaifin shi kenan wannan hadisai guda biyu a wannan mas'ala da malam ya kawo mana suna mana nuni akan mi shine cewa wajibi ne kan mamaci idan ya mutu ko da kaburi ne ya mutu aje a binne shi sai dai akwai bambanci tsakankanin binne musulmi da kuma binne kaburi kuma akwai bambanci da a ina za a binne kaburin a ina za a binne musulmi shi yasa malam mas'ala ta gaba yace wala yudfanu muslimun ma'a kafir
ba abin ne musulmi tare da kafiri wannan kafiri ne wannan musulmi a ce abin ne su tare walal kafir ma'a muslim ko kuma kafiri da musulmi a ce ga makabarta ta musulmi aje abin ne wani kafiri a ko kuma ga makabarta ta kafurai akai musulmi misali wancan makabarta ta kristoci a ce wani musulmi ya mutu akai shi kaga wannan ku kun cuce shi ma karshe saboda idan ka wuce makabartar kawurai wani bai tunanin ma makabarta ce ya wuce lahiya lauka za ka wuce ko tunanarwa baka yin makabarta ce ka wuce kamar ba kowa wajen amma yanzu da ka bi fa bi nan umwala ka bi makabartar musulmi zakka ringa cewa fa gashi nan ma da addu'a da shari'a ta kawo kai ma da ka gani to makabartar kuma musulmi ita ma ba kai kafuri ba kai kafuri abin ne sha makabartar musulmi saboda shi kafuri haramun ne ka mushi addu'a ka nema mushi gafara to idan aka binne shi cikin musulmi ka zo kana roƙa ma mamatan makabarta ka gani shi wannan bai da alhurmar wannan shi yasa akwai wurare da yawa wanda kuma zaka gani su bi su bambantawa amma dai mu alhamdulillah dai duk irin cikin burane zaka ga ana bambantawa makabartu na musulmi musulmi ake binnewa makabartu na kafurai kuma kafurai ake binnewa wanda ba musulmi ba na'am na'am wanda baya sa ka gani dole kenan musulmi shi kawai a wajen musulmi ake binne shi kafuri kuma a wajen kafurai ba a gama musulmi da musulmi malai yace bal yurfan lil muslim fi maqabiril muslimin bari dai za a binne musulmi a makabarta ta musulmi yace wal kafir fi maqabiril mushrikin kafuri kuma a makabarta ta mushrikai can wanda basu bautawa ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kadhalika kana al amr haka lamarin ya kasance ala ahadir annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wastamarra ila asrina hada sannan kuma haka ya ci gaba har zuwa wannan zamanin namu yace wa min al adillati ala zalika hadithi bashir bin al khasasiyya daga cikin dalilai akwai hadithin bashir bin al khasasiyya wanda gashi nan malam zai kawo mana idan musulmi ya mutu a wannan in musulmin gaba gaba ya ci gaba ma gari yayi gari hatta ta musulman ma a zamanto gata ahli sunna gata to wannan dai ci gaba ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya tabbatar da mu akan hanya daidai bale yace hadisi na bashir bin al-khasasiyya qala yake cewa bainama umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da yayin da na kasance muna tayya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akhidan biyadi ya dauka ma hannun shi fa qala annabi yace ya ibn khasasiyya ma asbahta tanqimu ala allahi ya kai ibn khasasiyya to yau da mi kawaye gari kana kyama a wajen ubangiji nan ya faru ne ibn khasasiyya wato ya kasance irin mutane ne wanda suke zauwa garin Madina misali su zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam su baro gidansu misali mutun ya je waje karatu zaka ga wani lokaci yana son ya koma gida to shi ya kasance sai shauƙin gida sosai ya kama shi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gayi mishi wannan yace asbahta tumashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace gashi nan yanzu ka wayi gari kana tahiyya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wata ruwa yace qala ahsibuhu qala yana zaton yana yace a akhidan biyadihi wato gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya kama hannunka ko ka kama hannun shi yace fa qultu sai yace ya rasulullah yace ya ma'ikin Allah bi abi anta wa ummi bi abi wa ummi yace zan bada fansar mahaifina da mahaifiyata akan rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma asbahtu an anqimu ala allahi shay'an kullu khairin fa'ala bi allahu yace duk yau ban waye bagari ina rarauka ko ina kan wani abu akan game da ubangiji subhanahu wataala dukkan abinda Allah subhanahu wataala yayi da ni alkhairi sai yace fa utiya ala quburil mushrikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo aka zo ana wuciya he aka zo wajen kaburbura na mushrikai fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad sabaqa haula'i bi khairin kathir haqiqa wa annan wa an rigaye su da alkhairi mai yawa a fi watarwa yace khairan kathira saboda mushrikai ne sun mutu sun iske abinda suka iske ka gani wanda suke musulmi an bar su an bar su da ce yana raye ne ma illa Allah Allah ya kadarta ya tuba annabi yana ga wannan thalasa marrat su uku yace summa utiya ala qurburil muslimin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zuwa kaburbura na musulmi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad adraka haula'i khairan kathira yace wa'annan musulmi kuma kaburburan sun haqiqa sun riski wato alkhairai wanda yake bi yawa kaga nan me yake nuna mana makabartar musulmi daban ta mushrikai daban tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a gama su ba a gama musulmi daban aje abin ne su a wajen su in an zo ayi ta musu addu'a zaka wuce kai ta musu addu'a an je binne wani ayi ta musu addu'a in makwabcinka ma a kabari mutumin kirki ne kaga alhamdulillah amma mushriki aje an binne kahuri kuma kai a kawo ka abin ne ai kaga bai yi ba ko kuma akai ka waccan makabarta wanda ta sace su mushrikai tsantsa babu wanda yake zuwa yace Allah ya muku rahama Allah ya gafarta muku sai dai mutum ma zai wuce yace Allah kara yaunin kasa to ka gani ai an kware ka an kware ka to shi yasa ba a hadawa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam makabartan musulmi daban ta kahurai mushrikai daban sai yace fa bainama huwa yamshi idhanat minhu nadara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tahiya sai wato wani dubi ya dan sa ya juya wani waje a cikin makabartai yace idza fa idza huwa bi rajulin yamshi bainal qubur sai ga maka wani mutum yana tahiya cikin kaburbura alaihi na'alani wato yana sanye da takalma fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya sahibas sittiyataini ya kai wanda kake tahiya da wannan takalma yace wai haka kai canka alqi sibtiyya kai sibtiyataika annabi sallallahu alaihi wasallam yace je farta wannan takalman naka fa nazara sai mutumin ya juye duba fa lamma arafa ar-rajul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gani cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake mushi wannan magana yace khala na khala'ana alaihi fa rama biha sai ya hudda takalman shi ya je masa to anan wannan gaban miye zan mu dauka shine makabarta idan za a shiga cikin kaburbura ba a shiga da takali ba a shiga da takali wanda sunna ce kuma mahjura zaka gani yanzu abu ne wanda yake gharib abun mamaki ne ma wai kai in ka zo makabarta ka hudda takalmin ka zaka shiga sai ka gani wani yana kallon ka to wannan lahiya ko kuma menene ko sabon abu ne to mutane ba su karatu mutane bun mu karatu me bun mu karatu muna zamne ba karatu sai karatu yayi kai wanda ka karanta ka fahimta an karantar da kai kaji ka aikata abu sai wani ya rinka ganin cewa wannan sabon abu ne mutun uwaye da kakannu haka muke shigowa makabarta to na annabi sallallahu alaihi wasallam yaga wani yana tafiya cikin kaburbura da takalmi yace wai haka kai canka hudda wannan takalmin saboda wannan duka yana ƙara nuna mana irin kima ta musulmi hatta da ya mutu yanzu mutum yana kwance ka zo da takalmi misali ka zo ka ringa bin daga cikin jama'a da takalmi kana wuce misali a raye ma kaga bai yiwa to barantana alhuruman musulmi wanda ya mutu mun ga hadisi yanzu muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasru azmil mayyit hayyan ka kasrihi mayyitan ko kuma mayyitan ka kasrihi hayyan haka ma qala ka kariya kashin mamaci yana matacce musulmi yana matacce ka kariya kashin shi kamar yana raye ne ka soka mishi huka yana mace kamar yana raye ne kidan kaga musulmi alhurma gare shi to shi yasa idan zaka shiga makabarta sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ka hudda takalmi ka hudda takalmi ko da ku duka gabaki dai kowa da takalmin shi kai wannan da ka hudda takalmi kai ne jama'a saboda kai ne akan dini kai ne akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abu ne wanda zai nuna maka karayar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya gani yayi koyi da kai zaka samu lada bancin ya aikata in ba da rarura ba. Misali a ce da rana ne aka shiga akwai tsananin rana, la sai ma irin makabir makabartuna murire ne wajen, zaka gani kenan mutum ba zai iya tsayawa ba saboda zahi, ko kuma akwai da rura saboda kaya a wajen, akwai kayoyi da yawa. Akwai kayoyi, misali cewa idan ka shiga baka iya tahiyya ba a ciki ba takalmin wannan, to malamai suka ce albin babi darura kana iya a lokacin ka shiga, amma babu ka hudda takalmin ka. Idan kana tsoro ma kafin ka zo wani ya tahiyya takalmin naka, saboda al'umma yanzu sai a hankali, saboda an sha nawa aka je makabarta, an je an shiga ana abin ne wani wani a sace ma mutum injin shi, a sace mishi mutum a sace mishi inji, a sace mishi babu. To kai mutumin da ya je makabarta ya sace ma inji, to ka san kuma takalmin ma ba ya bari ba, ko kuma wanda zai zo yayi wani kulle kulle, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kare mu. Kina abin da yafi shine in akwai security, akwai amna, sai ka samu wani waje ka raba takalmin ka, ko ka rike shi a hannu a je wannan mamaci a binne shi, in ka dawo ka fito daga makabarta sai ka sana. Su kore
a ce sama
a irin saman kabari shine bai dacewa, irin saman kabari, to irin saman kabari a ce mutum ka zo ka zauna saman kabari, shi ma kaga da yawa ba ma zama ba, zaka ga wani ya zo yana tahiya ga hanyar nan, zaka gani ya tattaka ba ya kewaye ba. Babu lahi in misali baka iya cewa ba makabartar gabaki daya aita zaka yi ko ina kabari ne saboda yau da gobe, amma inda ga alama nan ta kabari kenan, baka bi baka taka barantana ka ce ka zamna, akwai hanyoyi da ake yi, to wannan hanyoyin he ka bi, in ta kama ka bi wani waje kuma he ka kiyaye, kada ya zamanto ka taka wato wani kabari ka zamna, ko kuma ka zamna akan shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Kenan dai a gurguje bai dacewa mutum ya shiga makabarta da takalmi. Takalmin ka hudda shi ka aje shi sai ka shiga. Kuma kada ka ji zargin mai zargi da ya zarge ka cewa wai ga ka ko kuma kaza, a'a ka tabbatar da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama ce kake yi. Lada kake nema a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai malam yake cewa fa bainama yace wa inna mimma yu'akkidu dhalika تفريق الشارع الحكيم بين ما يقول المؤمن إذا زار قبور المسلمين وما يقوله إذا مر بمقابر الكافرين كما سيأتي بيانه قريبا في زيارة القبور. ملائكي أبنديك كرفة فامنا غمدا واتو يندا الشارع واتو مي شرعا تد شريعة الحكيم ونديك مي حكمة يبنبا تامنا حتى دا لوكا تندك جي زيارة قبور قبور المسلمين ga adda zaka yi. Haka idan ka je ka wuce, zaka wuce daga wajen kaburburan kafurai, ga abin da shari'a ta ce kai, ka gani dole hatta kenan a bambanta komi da komi. Musulmi idan ka zo shari'a ta sanar da mu addawoyin da zaka yi ma musulmi, kamar yadda zai zo mana a babe da malam zai kawo mana kan ziyaratul qubur, lokacin da ka je ziyarar makabarta to menene zaka aikata, yaya ne ne zaka yi. Idan wannan mas'ala ta mana nuni akan abin da ya shahi musulmi ba a gama shi da kahuri, kahuri ba a gama shi da musulmi abin ne, ba a binne musulmi a makabartar kahure, ba a binne kahuri a makabartar musulmi. Dan malamai sun yi sabani hatta da misali idan mace tana da juna biyu wadda take mushrika, misali ta mutu, bata aihu ba ta mutu, ina za a binne ta? A'a, ai kullu mauludun yuladu ala alfitra, duk wanda aka aihe shi an aihe shi akan fitra, akan musulunci, daga baya ne uwayen shi su mera shi ba yahude ko ba nasare ko kuma krista ko kuma wani abu makamancin haka, amma asali a aihe ka akan musulmi kake. To mutum ne uwayen shi kafure, lallan ya girma ya zama musulmi, to yana cikin ciki sai mahaifiyar shi ta mutu, to ina za a binne ta? Mas'ala ta tsaye, malai ya ce wa sunna addafnu fil maqabir, abin da yake sunna shine kuma abin ne mamaci a makabarta, kada mutun ya mutu abin ne shi a gida ko kuma akai wani waje abin ne ka, a'a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce abuje makabarta abin ne ka. Kaga wannan akwai nan tambihi game da irin wanda ake cewa shehunne ne ya mutu ko kuma sarakunne ya mutu abin ne shi a gida gidan sarauta ko kuma na bakanta wa zai je ma'ada. Kaga an janye maka alkhairai masu yawa, duk musulmin da zai huce fa, duk musulmin da zai huce makabarta sai yayi addu'a, kai addu'a ka ci ka nema musu gafara, wannan musulman da suke nan. Duk wanda yazo za a binne wasu sai an muku addu'a, ana makabarta ba a yin kwana guda makabarta ba a ziyarce ta, a gani ba a yin kwana guda makabarta ba a ziyarce ta. To kai kuma an je an binne ka a wani waje ko kuma an binne ka a gida kai kade kai sarki, yo ina amfanin sarauta nan, kaga ai ba amfanin sarauta. To wannan abu dole a daidaita shi, binne mamaci abin da sunna ta tabbatar shine akai shi makabarta, akai shi makabarta. Allahumma sai illa lidarura, misali kuna tahiya bulaguro wuri irin cikin sahara wanda suke tahiya Libya, kuna tahiya guda ya rasu ya za a yi da shi, kaga dole a nan zaku ruruha abin ne shi, saboda wajibi ne mun gani abin ne gawa. Mamaci ta musulmi barantana ta kahuri ma, ta kahuri ma an ce abin ne barantana ta musulmi, to kenan kaga nan dole babu yanda za a yi, dole abin ne shi. Amma dai a gari mutum ya mutu musulmi ga makabarta ta musulmi, abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine aje makabartar nan abin ne. Malam yace kana yadfanul mauta li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yadfanul mauta fi maqbaratul baqi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a zamanin shi yana binne mamata a wata makabarta ita ce ta baqiya makabartar madina, yace kama tawataratul akhbaru bidhalika, kamar inda hadisi suka zamanto mutawatirai akan haka. Yace wa qad taqaddama ba'dhuha fi munasabatin shatta aqrabuha hadith ibn khasasiyya alladhi suqtuhu fil mas'alati as-sabiqa, mala yace kuma wato hadisan wasu sun gabata a cikin wannan littafin a wasu munasabobi da ya kawo, mafi kusanta shine hadisin da muka karanta a mas'ala wanda ya kawo mana wato wanda ta gabata hadisin ibn khasasiyya. Mala yace wa lam yanqul an ahadin min as-salaf annahu دفن في غير المقبره, yace ba a taba hakai tawwa cewa daga cikin magabata an binne wani ba a makabarta ba, ba an ba taba hakai tawwa, yace illa ma tawatara aidan, sai dai abin da ya zamanto yayi mutawatiri anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujrati, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi a gidan shi, yace wa zalika, amma dai wannan menene, min khususiyatihi alaihi salatu wassalam, yana daga cikin abubuwan da annabi yake banta, abubuwan da annabawa suka ke banta da su, saboda yace kama dalla alaihi hadisi Aisha radiyallahu anha qalat, kamar yanda hadisin Aisha da Allah ta tabbata a gare ta yayi mana nuni cewa take cewa lamma kubi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi, ikhtalafu fi dafnihi, sahabbai suka yi sabani akan to aina za a binne annabi sallallahu alaihi wasallam, ga annabi ya rasu aina za a binne shi, fa qala abubakar, abubakar min siddiq yake cewa sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'an ma nasituhu, qala yace naji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ban manta shi ba, yana cewa yace ma qubidallahu nabiyyan illa fi mawdhi'il ladhi yuhibbu an yudfana fihi, yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai taba karbar wato ran wani annabi ba face sai a wajen da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a binne shi, sai a wajen da yake so a binne shi anan Allah yake karbar wato rayukan annabawa, shi yasa dukkan annabi inda ya mutu nan ake binne shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a ina, a dakin Aisha, Aisha take cewa mata baina haqinati wa zaqinati, ya mutu wato kanshi yana saman tsakankanin abin da ya shahi wato haƙatta da kuma wato kirjinta, kenan ta tallabo shi wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu, shi yasa Aisha ba tana da falala tana da falala sosai wanda zaka ga ɗan Shi'a su ba wadda suke zagi suke mata kazafi kamar ita kai a ce kai a hankalce ma mata annabinka wanda Ubangiji ya turo maka kace ita zaka rinka zagi yanda Allah ya zaba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabe shi a cikin zababbun ma kuma aka zabe shi to ai ka gani bai yuwa ya zaba mishi wani abubuwa wanda suke ba na wato nagartattu ba Allah subhanahu wataala ya kare mu yasa Shi'a sai a hankali bare yace fadafanuhu fi mawdi'i firashi sai aka binne sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan wurin da ya zamanto ya mutu a wannan wurin daidai inda wato garin shi yake ina Annabi sallallahu alaihi wasallama a inda ya mutu aka binne shi wanda ya mutu kuma a ɗakin matar shi ita ce Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta kamar yadda bayani wancan darasi mun yi bayani game da wato shi kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kabarin shi ba a cikin masallaci ba yake kabarin shi yana gidan shi gidan Aisha anan aka binne shi daga baya ne masallaci ana buƙatar tausiya aka yi haka aka yi ƙara nan aka ƙara nan amma gidan yana nan asalin shi daban kamar yadda muka yi misali cewa da a ce akwai wuri nan muka ce nan a ce nan ne gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rumar ta waje ita ce masallaci saboda gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ina daga ka bude kowa daki masallaci Annabi yake shigowa to misali nan shine gidan masallaci yana nan ka ce nan da nan ɗaya ne kaga nan gida ne nan ina nan masallaci to kuma masallaci da ya karu sai aka ƙara daga nan aka ƙara daga baya aka ƙara daga nan yanzu ka ce nan a cikin masallaci yake asalin shi ina yake asalin shi gida yake to gida ne ai gobe haji ba a tai shi Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan shi wato aka binne shi amma dai sabanin wato abin da ya shahi wasu mutane idan sun mutu shine abin da yake sunna akai mutum makabarta akai ka makabarta ta musulmi wato abin ne kana idan shine malam ya mana bayani a wannan mas'ala ta gaba malam yake cewa wayustasna mimma sabaqa man mata min ash-shuhada'i fil ma'raka ana togaciya ana kebancewa game da abin da ya gabata na cewa idan mutum musulmi ya mutu akai shi makabarta sune suwa banda annabawa to akwai shuhada wanda suka mutu shahidai aina a wajen yaki wanda suka mutu shahidai a wajen yaki malai yace fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim wala yunqaluna ila al-maqabir saboda su idan aka tayi yaki wani shari'ar musulunci ba irin yaki ba na wasu jama'a su huto su iske wasu suna sallah su kashe su ce yaki kai wannan yana sallah kai kana Allahu akbar wai ka zo ka kashe shi ka ce yaki a'a yaki asalin shi da ake yi tsakanin musulmi da suwa da kafirai to wannan yaki wanda suka mutu anan Annabi sallallahu alaihi wasallama a inda suka mutu ake binne su a inda suka mutu shahidai anan ake binne su saboda hadisin Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم. واتو النبي صلى الله عليه وسلم يهودا دق مدينة زوا وجم مشركين أياكيس. وقال أبي عبد الله جابر يكتوى بابيش عبد الله يكتوى يا جابر بن عبد الله يا كي جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم ila ma yusiru amruna yace ba laifi a tare da kai ka kasance daga wato mutanen Madina wato wanda ake bari a Madina a gari saboda ayin an tashi yaki ba gaba ɗaya kowa kai da kwalkwata ake cewa ba wasu da kwalkwatar su a tashi a huta gabaki ɗaya a'a ba duka baki akwai wanda ake bari kaga yara na harko banda su latijawa banda su kuma a bar wasu wanda zasu kula da lamarin gari to Jabir yake ce ma mahaifin shi babu damuwa idan ka zamanto cikin wato mutanen da aka bari a nan garin Madina har sai ka samu wato labarin mu yaya lamarin mu zai kasance yace fa inni wallahi yace amma dai ni wallahi laula anni atruku banatin li ba'di la ahbabtu an tuqtal bayna yadayya yace wallahi in ba dan ba ina wato ina ina tunanin in bar baya wanda diyan shi duk mafi yawa mata ne diyan shi mata ne yace da na so mu huta tare da kai aje a kashe ka a gaba na wajen yaki kaga mahaifi yana gai ma dan shi ce da ya so a huta da shi wajen yakin nan ya gani shahada dan shi kaga mai masu nema ma diyan sa alkhairi wanda dama haka ne duk mahaifi zaka gani yana gurin dan shi ya zamanto wato wani abu nagari wani abu nagari amma dai ya zamanto ka ringa mishi gurin mi ya kasance akan turbata addinin musulunci nagarin ya zamanto nagarin ta addini ba nagari ta zamani ba ta zamani eh ana so amma dai kada ya zamanto ita ce guri kada ya zamanto ita ce gaya ita ce kololuwa eh wani wai shi yana cewa wai shi dan shi dan yare yana shi wai yana kiran shi wai da sunan shi wai shi so yake ringa papa 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 ya ringa turanci to ba wannan duka ba laifi bane ba amma dai ka san abinda da farko zaka so ma danka shine ka san ya kama addini kaga nan jami'i yake cewa shi abin in ba dan wannan diyan ba nashi mata ne wanda bayan mun raso shi mahaifin nan shi a wannan yakin na Uhud ya rasu Jabir zai yi arme ya je duba wata zawara haka ya armota Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Jabir kana matashi kuma ka je ka dauko wannan sai ya ce ya Rasulullahi ya bar mahaifin shi ya bar diya kuma mata ne wajen su tara to yanzu ya kawo budurwa ga yara to ka gani ai abun bai ai ba shi yasa ya nemo wata wadda take daidai wadda ta zama wato mamma mamma a wajen su kenan ta zamanto ta yi jagorancin su to sai mahaifin nashi yake cewa fa bainama eh Jabir yake cewa fa bainama ana fi nazirina yace yayin da ya kasance a cikin wato wanda aka bari a Madina idza ja'at ammati sai ga ammashi wato yayar mahaifin shi ko kuma kanwashi bi abi wa khali tazo dauke da wato mahaifin nashi da kuma wato khalin shi shine wan mahaifiyar shi ko kuma kanin mahaifiyar shi adalatuhuma ala nadhihi tajini ta doro su a saman wato raqumi tazo da su a saman raqumi fadakhalat bihima almadina litudfanihima fi maqabirina sai ta shigo da su Madina dan ta binne su a ina a makabarta ta Madina ya albaqi kenan iz lahiqa rajulun yunadi sai ga wani mutum ya riske ta yana shela yana kira da babban murya ala ku saurara kai inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amurukum an tarju'u bil qatla annabi sallallahu alaihi wa sallam yana umurta a dawo da dukkan wannan mamatan a dawo da su inda aka yakin Uhud yace fatadfanuha fi masari'iha haythu qutilat yace dan abunne su a masari'iha inda aka kada su inda aka kashe su masari' inda aka yi misali inda aka yi yaki ana ce mishi masari' shi yasa ai ko kowa saboda anan ana kada mutum a ji mishi tiyo ko a kashe shi a wajen yaki ko kowa ba ana kiranta da al-musara'a saboda za a kama ka a yi ƙasa da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amidu su abunne su a can tace yace faraja'ana bihima fadafannahuma haythu qutila yace sai muka dawo da su aka binne su a inda wato aka kashe su shine a wajen hilin yakin wato Uhud idan nan wannan hadisin ya nuna mana cewa su wanda suke shahidai wanda a wajen yaki aka kashe su ana binne su a nan inda aka kashe su a nan inda aka kashe su ake binne su amma sabanin wasu wanda suke mutun ya mutu kenan za a kai shi makabarta wadda take ta wato ta musulmi amma in dai shahidi ne nan Jabir wato sai da aka dauko su ba aka zo gari annabi ya turo aka yi shela yace amido su abin ne sa inda wato suka mutu kenan anan ne ake binne wato wanda ya zamanto ya mutu a wajen yaki da Allah kenan mu tsaya a nan insha Allah ga lokaci yayi kenan sai mu tashi mas'ala
wato ta gaba mas'ala ta 192 in Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin masu rai a sati mai zawa da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana shahi shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين